More music at houseofsongs.com.
Aywa.
Zani da bi, so much a bi maso ina.
Hakan nan nake mata,
aiwa.